أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوها أو أن مسلاة ميتان البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي جباء دكرات منا عمدة الأحكام مولفة وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu ko majalisin mu na 62 a cikin karatun wannan littafi muna shidda ga watan 7 ga watan 6 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yake daidai ga 10 ga watan Jami'i a kalandar Bature 2022 idan ba amanta ba mun tsaya a cikin babi wanda yake mana bayani akan riba kuma karatuttuka na baya ko hadisuka na baya da muka karanta sun mana bayani akan lalle riba tana kasuwa kashi biyu da kai riba wanda take ribal fadl wanda ake ma mutun dadi shi wanda zaka amsa a wurin shi yayi rage wannan ita ce ake kiranta da ribal fadl abinda aka kawo a ƙara kuma ainihin riba muka ce ai shine ƙari da ake yi wa mutum ba tare da haƙƙi ba bangaren shari'a ba nan wani ya baka jikka lokacin da zaka maido me sai ka ƙara ka bashi ga ya kawo ka maido me jikka da isharar wannan abin da ya hawo sama shine ake kiran shi da ribal fadl idan duk wanda ya kasance yana ta'amuli daga hada wannan abin shine muka karanta hadisin da manzo Allah ya tsinewa wanda ya ci riba da wanda aka ciyar da shi riba da wanda yi sheda lokacin da aka bada bashi aka kudi da ruwa akan shi da wanda ya rubuta dukkansu Allah ya riga ya tsine musu albarka a wanda suka samu babu albarka yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ne wannan abu ne wanda duk wanda yake ta'amuli da shi to ana mai kashedi shi duk abin da ubangiji ya riga ya tsine wato bashi ba albarka a rayuwar shi duniya to anan duniya bai albarka ba ina gobe kiyama zai same ta dan bashi ba hirar albarka kuma hadisan ciya hadisan zan mu gani zan mu fahimta lalle bayar ribal fadl akwai ribal nasiha ita ce wanda za a baka sai an dauki wani lokaci sai an dan samu jinkiri sannan a maido abin da aka amsa ko kuma a yi ciniki kalkashin sinfuffukan ko abubuwan da aka haramta aka sanya riba a cikinsu wanda idan aka yi ta'amuli da su ba a yi su ba daidai abinda ko gwargwaron abinda shari'a ta yanke a yi ba to za a samu riba cikinsu to idan mutum idan ya yi jinkirta a cikinsu hakika wannan ita ce ake kiranta da ribar nasiha kina wannan abubuwan guda biyu su ne dukkan hadisan da muka karanta a baya suka mana bayani ya ya kamata mutum ya yi kenan shi a cikin al'amarin akwai sharadi guda biyu ya kasance abinda ka bada daidai gulgudan abinda zaka amsa kuma ya kasance babu jinkiri a cikin al'amuranka babu jinkiri lokacin da aka yi tunikin lokacin da ka bada da lokacin da zaka amsa idan suka tsira da wannan abubuwan guda biyu hakika babu hirar ba a cikin su shine manzo Allah ya ce idan aka samu wannan to fabi'u kaifa shaitun ku sayar yanda kuka ga dama amma dai idan ya kasance da wannan abin a ciki to hakika wannan riba kenan haramun ne ayi ta'amulin irin wannan cinikin mun tsaya a hadisi na 271 yau zan mu tashi hadisi na 272 malam yake cewa an abil minhal qala sa'altu al-barra bin azib wa zaid bin arqam an as-sarf فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وأن حديث إمام البخاري هتر دشي أتكين كتاب البيو باب التجارة في البر باب يونديكي من بياني أكن كاسوانتي لأكي تألكما جزئي نوكو شاهينا حمسن دا بيار حديث ميلان باتا دوغو بيو دا ستن دا كما يندا مكي بياني أتكين حدثان دا مكارن تابا ألكما تانا دا أتكين اي أبو بوان واندا سنفيني واندا أكي سامر ربا أتكين سو كنن كايان أبونتي kisan ya Imam al-Bukhari ya buga babi akan ta hadisi ne wanda Imam al-Bukhari yake banta da shi duk da kasancewar da kai muslim ya kawo amma dai bi ma'ana hadisi mai lamba ta 1589 yake cewa an abil minhal hadisi ne wanda aka samu shi daga abil minhal abil minhal shine Abdurrahman bin Mut'im bin Abdullah al-Bunani shine ake mai inkiya da Abul Minhal yana cikin tabaka ta uku na wanda suke rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sikani kuma ya kasance yana da hadisi hadisan da ya rawaito wurin manzo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sare ma kadan ne a tambaya ina an bun mantawa mun karanta hadisin shi Abul Minhal ya mutu a shekara ta 106 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin kananan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Imam Zahabi a cikin Al-Kashif ya kawo bayanin shi zuzgi na 1 shahi na 644 yake cewa sa'altul barra'a bin azib wa zaid bin al-arqam an sarf na tambi wa'annan manyan sahabban afwan manya-manyan wannan sahabban Barra bin Azib da Zaid bin Arqam Barra bin Azib ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ake kiran shi da Barra bin Azib bin al-Haris bin Adi bin Jusham bin Makhda'a al-Kufi al-Harisi al-Ansari al-Ausi mutumin garin Madina ne kuma ɗaya daga cikin manya-manyan kabiloli kabila Aus kamar yanda mun sha bayani akan lalle cikin garin Madina da akwai kabiloli guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da su tsawon shekara 40 ba sa ga maciji ba sa aura ba sa aurarwa ba a ciniki tsakankanin su haka ake daga wata hukuma ta taso to jini ne za a yi ta zubdawa har illa masha Allah tsawon shekara 40 ana gaba shine kabila Aus da kabila Al-Khazraj sai da zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina ya bayyana musu ai in dai wani ya riga ya laqada kalmar la ilaha illallah shahada kenan to ai ba shi ai babu bambanci tsakanin shi da shi da wani shine a cikin hajjin bankwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani la farqa ala arabiyyin لا فرق لعربي على عجمي الا بتقوى الله عز وجل باب بنبنتي تسانكانن بلاربي da wanda ba balarabe gobawa ba haushe ba nasare babu bambanci tsakanin sai da tsoron Allah kinan babu bambanci a ce a wani dan kaza ne ko wani kaza ne babu bambanci a wurin ubangiji abinda yake bambanta ku a wurin ubangiji shine abinda yake cikin zuciyarka na jin tsoron ubangiji daga an ce babu tsoron Allah a wurin a cikin zuciyarka koda ka kasance shi kan manzo Allah ne to ba mu ba kai abinda yake bambanci tsakaninka da kai da wani a wurin ubangiji shine wannan tsoron Allah kidan idan babu shi to hakika babu bambanci dan fata ko dan wani abu makamantin haka Barra bin Azib yana cikin tabaka ta farko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance daga cikin idanuwa ko manya-manya na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya abukanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a huta yakin Badar ya huto a huta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida shi saboda yarantar shi saboda karancin shekarun shi amma dai bayan wannan yakin na Badar dukkan wa'ansu yake kika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya halarta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka shi ma Azib baban shi shi ma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a shekara ta 71 a wata hada ya mutu a shekara ta 72 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda zan mu samu cikin bayanai akan shi Barra bin Azib a cikin ma'rifatu sahaba juz'i na 1 shahi na 384 haka shi ma a cikin usdul gaba juz'i na 1 shahi na 199 zaka samu cikin bayani na Barra bin Azib yake cewa kuma shi abul minhal yake cewa wanda ya tambaya da kai Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man bin Malik al-Ansari al-Khazraji shi kuma shi dan kabila Khazraj ne kun gani in banda musulunci ai da jahiliyyar sa tanda ba hira a ce a haɗu kun gani suna zamna wuri daya aka tambaye shi shi ɗayan dan kabila Aus ne shi kuma ɗayan dan kabila Khazraj ne shi ma ɗaya ne da yana cikin tabaka ta farko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne wanda yake shahararre kuma farkon yakin da aka halarta tare da shi na manzo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ghazwatul Ahzab ya rami wanda aka yi lokacin da aka yi cincirundu a zuwa idasa da musulunci a wannan lokacin ya fara huta yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine Zaid bin Arqam shine wanda sura ko ayoyi suka sabka akan shi dan ubangiji dan ya ƙara tabbatar da shi ya ƙara bashi gaskiya lokacin da aka tafi yakin Tabuka da aka dawo akan hanya munafukai suke cewa yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'az minha al'adha suke cewa ai in Allah ya kai mu in muka dawo garin Madina ma masu girma za su hutar da mukaskanta za su hutar da wanda suke kaskantattu a cikin gari su ne wai su ɗan asalin gari munafukai su kuma wanda suke zinzo ne su ne mukaskanta su ne su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karab suna wannan hirar sai ta hado kunnen shi sai ya taki ya tako kuma wannan ba wai gulma bace ba annamima bace ba shi abu ne wanda yake kan maslaha ko gobe ka ji abin da yake kan maslaha wani da wani suna hira akan abin da zai bata tsarin su wani wannan ba a kiran shi da abin da kaji ka zo ka hudi wanda za su magance wannan matsala ba a kiran shi da annabi manci gyara ne to shine Zaid bin Arqam da ya ji wannan abin sai ya tattaki ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayo manzo Allah labarin abin da ya ji wani suna hudi shi kuma kullum makaryaci idan an tsira shi fa buhita allazi kafar sai tsaya yana kama kame a ai ƙarya aka mi kaza kaza kurum sai ubangiji ya sabkar da aya diddan ya gaskantar da Zaid bin Arqam akan abin da ya wadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wannan aya wanda haggo gobe za a kasance ana karanta ta la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'az minha al'azab walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun sai dai a kullun daukaka tana tare da Allah da manzon shi bayan su akan munmunai sai dai su munafukai ba san ba da haka ba wallahi duk wanda ya kama Allah ya rike Allah ya sanya al'amarin shi Allah ya dogara da ubangiji wallahi kullun shine madaukaki makaskanci shine wanda ya manta ubangiji nasullaha fa nasiyahu in dai ka bar Allah to Allah zai mantar da kai zai mance da kai to idan kuma ubangiji ya mance da kai wa sai ya jibinci al'amuran ka wani dan adam ya ishe jibinci al'amuran ka babu wanda ishe jibinci al'amuran ka inda in ba mahallin ka ba to dan haka duk wanda yake son daukaka wallahi ya koma wurin ubangiji shi wani malam boka wani wanda yake tsahi wani wanda yake amsa sunan malami ƙarya ce yake daukaka ka mun sha karantawa ba wani abin da wani ya ishe yi ma wani in ba abin da ubangiji ya riga ya kaddarawa bawan shi ya same shi ba in dai ba a rubuta ba kazan nan ya same ka ba wanda ya isa ya baka shi shi sun ya kullun halayya na mummuni yana kokari ya koma wurin ubangijin shi kullun tunanin shi ya za a yi ya gana da ubangijin shi ya za a yi ya daidaita al'amuran shi tare da shi da ubangijin shi to wallahi duk wanda ya kasance al'amarin shi akan wannan turba yake tafiya to hakika zai kasance kullun madaukaki a idan mutane zance ubangiji yake faɗi yake cewa idan ubangiji idan ya so bawan shi yake shela a saman bakwai ya hadi wa jibril ya kiraye jibril ya hadi mai ya ce bi jibril ina son bawa na wani dan wani dan haka kuma ku so shi malaika jibril zai yi shela a sama a saman bakwai wanda munda suke can saman bakwai sun yi ka daraja sun yi mutanen da suke wannan rayuwar duniya daraja zai shelanta musu ya ce musu lalle ubangijinku yana son wani dan wani dan haka kuma ku so shi wallahi idan suka soka ubangijin kai soka mala'iku suka soka dan adam ƙarya yake ko ya kika ƙarya yake wallahi a cikin zuciyar shi yana son ka sai dai ta wani bangare kurmi ya bayyane ya turje ba ya bayyana maka ba tsananin ba soyayyar da yake maka ba amma dai ƙarya yake a cikin zuciyar shi akwai soyayyar ka
sai dai kurum dande bai da intere tare da zama da kai bai da kaza bai da kaza bai da kaza za a yi tikewaye kewaye amma dai shi dai ƙarya yake ya ƙaryatar da zuciye shi da bai sanka kurum saboda maslahohin shi yake juya kai akan ka amma dai ba wani wanda yake rayuwa a doran ƙasa musulmi yake ko kafiri wallahi face yaji yana sanka wannan ita ce rayuwa namu mu koma zuwa ga Allah in dai mun koma wallahi shine ya isa yace mun ci al'amuranka wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara da Allah in dai ha kun kasance masu tsantsan imani shi kuma duk wanda wannan ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya isar me to ko wanda ya isar maka saboda sama da ubangijinka wallahi babu ma ahinka ya tsaya yace ya isar maka wallahi bai isa ba wanda ya isa shine Allah shi yake aiwatar da abinda yaga dama a wannan rayuwar tawo inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun in yaga dama kasance sai ya kasance wannan al'amarin ba wani wanda ya isa hana abin da ya kasance saboda komi mulkan wa abidan mulkan lahu duk abin da yake yawo a saman duniyar nan duk abin da yake lumashi a saman duniyar nan hannun shi suke shi yake sanyawa shi yake hanawa da haka mu yi kokari mu koma zuwa ga ubangijinmu in dai muna so mu wanye lafiya Zaid bin Arqam ya rasu a shekara ta 66 a wata hada 65 ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da a cikin wannan Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqatul Kubra ya ambace shi juz'i na 5 shahi na 357 haka shi ma a cikin Sirru Alamin Nubala na Imam Zahabi juz'i na 3 shahi na 165 ya bayyana mana wane ne Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais yake cewa shi Abul Minhal mun tambaye Barra bin Azib da Zaid bin Arqam akan ya mas'alar canji take ka bada a sauya maka canji dai wanda muke ji dai ya mas'alar canji take yake cewa fa kullu wahidin minhumma yaqulu hadha khairun minni kowanne daga cikin su shi Barra bin Azib da Zaid bin Arqam sai yake cewa a aiwa ne yahi alheri ga wani ai yahi ne ilimi tambaye manan wani shi ma yace a ai wannan mas'ala ai ku ne kuka cancanta ku bada amsar ta menene wannan yake nuna mana irin ba su dauki kansu akan komai ba wani yana gani a ai in dai fatawa ce in dai ba a tambaye shi ba wani shirme zai kowa sa ran yake yi a ai wani tunda yaji shi ma wani yaji kuma wani yahi ne ilimi wani yahi ne sanin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma Barra yana gani a ai Zaid bin Arqam yahi ne sanin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa a wani yahi alheri gare a wani yahi alheri gare kuma wannan abu ne wanda su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye kuma bai hana su ba kama yanda Abdullahi bin Umar yake ba mu labari yake cewa a gaban manzon Allah sun kasance suna lissawa sahabban manzon Allah suna cewa Abubakar yahi kowa alheri yahi kowa fadala bayan Abubakar sai Umar yahi kowa fadala bayan shi sai Usman yahi kowa fadala ita suka ce ko manzon Allah yana jin su bai taba ce musu ba a'a ba to haka Zaid bin Arqam da shi da wannan da shi da Barra bin Azib Abul Minhal yake cewa da mai tambaye su sai kowa sai yake nokewa yake cewa a tambayewa ne yake alheri gare ni wani ma shi ma yake ce a tambayewa ne da ya karshe wakilamun ma ya kulu dukkan su guda biyu sai suke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'iz zahabi bil warqi daynan manzo Allah bai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yayi hali da a sayar da zinariya da da a sayar da zinariya ka ba da zinariya a baka azurfa wanda take bugagga a matsayin bashi ka dauki zinariya ka meka na baka zinariya in ka tashi mai dawwa ka nedo mini azurfa bugagga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka ko kuma wani ya baka ka tahi sai ka tahi wani wuri ka dauko sannan ka kawo mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ya hana tunda idan wannan za a dauke shi kamar bashi ne wani ya bada sai lokaci kaza in ya kawo ya kawo kamar bi masabatin dai kamar bashi ne kenan duk abin da yake nan idan muka dauka wata riba ce ta shigo riban nasi'a ce kenan riba ce wanda za a jinkirta ba a bada haƙin da ya dace ba a lokacin da ya dace ba shi kuma ai mun sani ai ciniki ne aka kulla dai bashi yana cikin aqudul muawada ai aqudut tabarruat to ka bada idan ka bada a ce a'a bari a dan jinkirta sai lokaci kaza a kawo maka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana illa mitece wannan dan jinkirin da za a samu idan ba jinkiri fa bihu kam shi'tu ku sayar da yanda kuka na dama amma dai wannan jinkirin idan aka same shi hakika riba za shi ga riban nasi'a kenan wannan hadisin kenan idan muka dauka zan mu gani yana mana hani akan sayar da zinariya da azurwa ka bada zinariya a baka azurwa ko ka bada azurwa a baka zinariya ɗayan abinda ka bada baya wurin da ya kamata ai hadisi na gaba yace ahaduhuma ga'ibun wa akharu najizun ko ɗayan ahaduhuma najizu ahaduhuma najizun yake ce ko hadisi na baya da makaranta ga'ibun bi najizin wanda yana nan a wurin shi kuma ɗayan baya ne nafsul hadis abinda yake karantar da mu ka bada ka dauki zinariya ka bada da ka bada zukui canje shi zai baka azurfa sai akai ka tani azurfan tashi bantana sai an tai an nemo ta ko an tai shago an dauko ta ko an tai gida an dauko ta wannan haramun ne a cinike a bari lokacin da ya tai ya dauko ya kawo najizun wa najizun wanda abin da yana nan hannunka shi ma wanda yana hannun shi ka bada ya baka wannan shine tanzi amma dai matakar a ce a'a sai an tafi an nemo abin wannan harabun ne riba ta shigo ciki an gane kenan hadisin abin da yake karantar da mu kenan labudda ya kasance da kai taqabud ka bani na amsa yadan biyadin hannu amsa da hannun badawa hannu da hannu ka amsa ya baka ka amsa a lokacin nan tuni yake tabbatuwa kuma babu riba tsakanin su amma dai idan an samu jinkiri hakika wannan da kai riba annasi'a kuma wannan shi yake karantar da mu idan ya kasance an samu taqabud ka bada ya amsa shi ma ya baka yadan biyadin hannu da hannu kenan tuniki ya tabbatu tuniki ne wanda yake ingantacce wannan shine abin da hadisin yake karantar da mu wallahu a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 273 malai yake cewa an abi bakrata qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anil fiddati bil fidda wal dhahabu bil dhahabi illa sawa'an bi sawa'in wa amarana an nashtariya al fiddata bil dhahabi kayfa shi'na ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت وانا حديث امام البخاري يهو ترشي اتكين كتاب البيو باو بيع الذهب بالورق يدا بيد بابي واندي كيمان بياني اكن سير دا زيناريا كبا دا زيناريا كوكا سيد زيناريا da azurha bugagga a baka azurha wanda take bugagga idan muka ce bugagga wanda aka sata aka tace ta aka gyara ta aka huddota kamar dinari aka huddota kamar piece wannan ita ce muke kiranta alwarq azurha wanda take bugagga ba ayin haka sai yadan biyadin hannu da hannu kenan idan aka ce ba hannu da hannu ba an samu jinkiri kenan riba ta tabbata a ciki kenan za a yi hannu da hannu haka Imam al-Bukhari ya buga babu juz'i na uku shahi na 75 hadisi mai lamba ta 2282 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul musaqat babun nahi an bai'il warqi biz zahabi daynan babu wanda yake mana bayani akan hani a sayar da zinariya ka sai da zinariya a baka azurha a matsayin bashi a samu dan jinkiri ba a miro ba ba ka amshi ba zinariyan ba kuma haka aka ka bada zinariya a baka azurha sai a yi jinkiri ka bada zinariya azurwar ta dan yi jinkiri ba a medo ba wannan haramun ne ko kuma ka bada azurwa a baka zinariya sai aka yi jinkiri ba a baka zinariya ba wannan riba ta shiga ita ce ake kiranta riban nasi'a juz'i na 5 shahi na 45 hadisi mai lamba ta 1590 hadisi ne wanda aka samu shi daga abi bakara shine nufai ibn al-haris bin kalwa بن عمارة بن علاج بن أبي سلمة الثقفي البصري ينا تكين طبقة تهركو نا ما سرويتو حدث منزع الله صلى الله عليه وسلم ونشكلنا منا صحابيني نمنزع الله صلى الله عليه وسلم يا متأشكرة همسن لحزر منزع الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة حكا ابن هبان يا أمبتيش أتكين السيقات أتكين لتهنشي جزئنا وكشاهنا قريبه دا قوم شائع يكتوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفدة بالفدة من زع الله صلى الله عليه وسلم يا يهني أسير أزرها دا أزرها والذهب بالذهب كما زيناريا ما دا زيناريا أسيدا سو إلا سواء بسواء سيديدي وديدا yanda ka bada kilo daya haka ka amshi kilo daya yanda ya baka kilo daya haka shi ma kai ma ka bashi kilo daya kenan sawa'an bi sawa'in daidai wa daida yace bayan haka wa amarna an nashtari al-fiddata bil-dhahab ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu da mu sai zinariya da azurfa azurfa da zinariya afwan al-fiddatu bil-dhahab mu sai azruha da zinariya mu bada zinari mu bada azruha a ba mu zinariya yace kaifa shi ina yanda muka ga dama wana shari zahaba bil fidda kaifa shi ina kuma mu sai zinariya da azruha gulgudan yanda muka ga dama kun ga yazo yayi itlaqi abin sai wani sai yake cewa fasalahu rajul sai wani mutum sai ya tambaye Abubakar ya zai asida zinariya da azurwa yanda muka ga dama ko kuma azurwa da zinariya yanda muka ga dama fa kana sai Abubakar sai yace mi yadan biyadin hannu da hannu wannan shine kaidan da aka sanya za a yi canje ka bada zinariya a baka azurwa amma dai ya kasance hannu da hannu idan ba a samu ba hannu da hannu ba riba ta shigo shine wannan dan jinkirin da za a samu shine ake kiran shi da riba al-nasiya an fahimta shine yake cewa faqala sai Abubakar yake cewa hakaza sami'tu haka dai nashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kina wannan cinikin ana yin shi idan ya kasance yadan biyadin hannu da hannu idan ba hannu da hannu bane ba to hakika riba ta shigo ita kuma riba an tsine wanda ya ci da wanda aka ciyar da shi riba wannan subhanallah wallahi masifa ba karama bace ba iyallanka da ka ciyar da su da riba hakika su ma sai shiga cikin wannan tsinuwa wanda aka ciyar da shi wannan riba shi ma yana da cikin tsinuwar ubangiji zan ya zaka samu wane ya tashi ana haiwa da haiwa ne zaka gani Allah ya zari albarka dukiya daga an ce ya kwanta yana ta'amuli da riba ya mutu ya bar abin zaka gani yanda ka san kura ka babbuge kura haka dukiya za ta watse dan wata musiba ta kai haka Allah kiyaye mu yake cewa to za a yi wannan tunikin idan ya kasance hannu da hannu idan kuma ba hannu da hannu bane ba riba ta shiga kamar ka ce malam ya dauko hadisi wanda suke mana bayani akan ribal fadl da ya gama bayani da su sai ya zo mana kan ribal nasi'a zuku gani hadisan duka kamar suna kamantacceniya da juna amma dai a cikin hadisan na baya zaka samu sun yi bayani akan ribal fadl kuma sun yi bayani wani bangare na ribal nasi'a amma dai wannan hadisan tun daga farkon karatun mu ne har zuwa yanzu hadisi guda biyu da muka karanta zan mu gani dukkan tsuran ribal nasi'a ce suke mana bayani haramun ne sai dai idan ya kasance hannu da hannu in an yi hannu da hannu to ba hirar riba kayar da na yarda aslan ai shi tiniki an yi shi ne akan alal taradi an dora shi ne akan yarda na yarda misalin wannan kilan idan na huta ana saida shi jikka ni da nazo he nace a wani ba na saida maka jikka ba jikka bi zan saida maka shi shikenan ba matsala kayar da ka amkasa shi a jan jikka biyu halaka nace to idan kun yi wannan tunikin tsakankaninku kun yarda ya yarda shi ma ka yarda kuma aka yi abin hannu da hannu ba a hirar riba a cikin shi shine ai can wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba Allah halatta mana bi tuniki kuma tuniki kuma ana yin shi ne dan mi dan riba ana kasuwanci da riba to wannan riba ba haddade maka ba aka ce ba a'a sai ka samu kaza ko kuma a'a miqdarin kaza in ka sai kaza kaza ya kamata ka ci a cikin kasuwancinka wannan ba haddade maka ba in kana so ita lullumkawa abinda ka samu wannan riba halaka ne ka ci. Me ake so tare da kai? Kai gaskiya kuma ka tausasawa wanda za su saya. Idan kai haka, Allah zai sanya albarka a cikin kasuwancinka. Amma dai addini bai zo ya kange bai ce maka a'a kaza, in ya kasance kaza ga daidai kaza ya kamata a cire ba. Kurum an mara itlaqin ka tai kai kasuwancinka akan yarda, wanda yazo saya ya yarda, ka hudi mai gaskiya al'amari, a'a ni kaza nake so, ya yarda saya, alhamdulillah, abinda ka samu wannan halaka ne ka tai ka ci shi, hani an mariya. To shine wannan yake mana bayani, idan aka samu wannan kaidin an cika shi, to hakika ba hira ne. Idan ba a cika shi ba, shine yadan biyadin hakika ne ba ta shigo. Kina hadisin idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu haramcin cinikin zinariya da zinariya, azurfa da azurfa, idan suka kasance ɗaya ta hidaya, shine yake ce mannan sawa'an bi sawa'in, ko daidai wa daidai ake yi. Idan ɗaya ta hidaya, hakika wannan abun mu dauke shi a matsayin riba, mu dauke shi a matsayin riba. Kuma wai kan miwai tunanin yanzu ai kiyasin zinariya da azurfa da muke yi akan mi muke yin su, akan kuɗi muke yi, akan sefa, akan naira, akan kaza, akan kaza. Kina wannan yanzu hukuncin wancan, wannan zan mu dora abinda muke ta'amuli da shi. Kenan idan ka ba da jikka 50 aka medo maka 52, wannan abin da ka shartantawa wanda ka ba wa bashi, wannan ita ce ake kiranta da ribal fadl, dadi da zai maka akan abin da ka bashi. Haka in wani abu ne ka bashi kaya, kamar cinikin da muka yi, cinikin da muka yi bayanin wancan satin, ka zo ka sai abu hannun wani wanda yake saidawa kuma ya saye shi, ya dada maka abin da zai dada maka. Shine can muka yi bayani akan bai'ut tawarruk, ko bai'ut tawarruk muka yi bayani kuma da wani bai'i ne, guda biyu ne bambancin su. Ɗaya wanda ya saida maka shi zai sai kayan shi, shi kuma wancan ɗayan wanda ya saida maka he dai ka huta ka saida wani, amma dai shi dai ya dora akan kuɗin shi. Wanne ne bai'ul ina? Shine ka tarro mai shago ka zo ka ce wani ina son bashi, sai ce a ni ba na baka bashi ba, sai dai in saida maka kayan shago, in saida maka ka saida mini. Muka buga misali da misalin wannan buhun shinkafa, sai ya zo ya ce wani ina buƙatar shika 10 a wurinka, sai ce a'a ai ba na iya baka bashi ba, sai dai ka saya ka saida mini in baka kuɗin. Sai ce to shikenan, ga buhun shinkafa shika 13 muke saida shi, ka saya na saya. Sai ya amshi buhun shinkafa, nawa kai kuma zaka saya? A na saya shika 9, ko na saya shika 10. To shikenan na saida maka, yaushe zaka kawo mun jibin kuɗi na? Sai ya ɗauki shika 10 ya bashi. Yanzu nawa yake bashi? Shika 3 yake bashi. To wannan shika 3 ita ce riba. Ina fatan an fahimci sura. Wannan abinda ya kawo jika 13 yake, ya saida mi ya amsa, sai ce mai to yanzu nawa zaka sai abinda ka saida mini? Sai ce na sai shi jika 10. Aslan da farko al'amari nawa yake da akan shi jika 13 ko? Jika 13 akan mai neman bashi. Yanzu bai huddo kuɗi ya bashi ba, sai ya ce mai to shikenan wannan shinkawa kai kuma nawa ka saya? Na saya ta jika 10. To shikenan sai ya ɗauki jika 10 ya bashi. In ya ɗauki jika 10 ya bashi, nawa ta yi saura a cikin jika 13 shi? Jika 3 ta yi saura. Ina tahiya kamar gani nake, kamar misalin kawai bai wannan ba, ba fahimta ba. Yawwa, misalin yana da shago, Musa ne yake da shago, sai Ali sai ya zo wurin shi, sai ya ce me Musa ina buƙatar ka bani bashin jikka 10. Sai Musa sai ya ce me gaskiya Ali bana iya baka bashi ba, saboda yaunin bashi gare ka, amma dai abinda zamu zan baka buhun shinkafa, zan saida maka buhun shinkafa jikka 13. In ya so mu yi ciniki ka saida mini shi. Sai Ali ya amshi buhun shinkafa a wurin Musa. Da ya amsa, jikka nawa muke sai da ya sai da mai jikka ya sai da mai shinkafa jikka 13 ko nawa zai ba ma Musa zai zai ba ma Musa eh jikka 13 ko ana cikin wannan sai Musa sai Ali sai ya ce wa Musa to wannan buhun shinkafa nawa kai zaka sai shi sai ya ce a zan sai shi jikka 10 ai a lokacin aka yi abun ko ya sai shi jikka 13 bai ba shi kudin shi ba sai shi ya sai da mai shi jikka 10 sai Ali ya dauki kudin ko ya dauki kudin Musa sai ya ba shi jikka 10 nawa yake bin Musa jikka 13 yanzu sai sai da mai wannan abun sai ya ba shi jikka 10 nawa tai saura a jikka 13 jikka 3 tai saura to wannan jikka 3 ita ce riba shi Musa idan ya ci tsinanne yake a wurin Ubangiji shi Ali idan ya ba shi shi ma tsinanne yake a wurin Ubangiji wannan ita ce ake kiranta bai'u al-aina bai'u al-aina a cikin malamai dukkan su jamhur sun haramta wannan cinikin sai kamar maganganun da muka kawo na Imam Shafi'i akan ya shiga ya huta ya awwala wa ansa hadisi ya halatta ta amma dai aslan wadan shi ba rinjaye ya hada bace ba hada wadda take mafi rinjaye ita ce hadin jamhurin malamai akan bai'u al-aina haramun ne shi kuma bai'u at-tawarruq shine idan ya kasance yanzu shi Ali da ya saida wa Musa wannan shinkafa sai ya tafi ya saida wa wani akan wannan abin da aka dora a sama wannan shine ake kiran shi tawarruq kiran nafs bayanin misalin iri ɗaya ne sai dai ba Musa za a ba Ali ba za a saidawa ba wani mutum wani dan kasuwa za a nema ya saya wannan shine ake kiran shi tawarruq dukkan su kuma haramun ne ina fata an fahimta dubara ce aka yi wa riba maimakon ya dauki bashin surle shan ya bashi ya ce mai a'a gashi nan na baka bashi akan abinda idan ka tashi gashi ka goma in ka tashi mai dawwa zaka mai domin jika 13 shine aka yi wayo shine shi kuma duk irin wannan dubarun a cikin shari'a haramun ne haramun ne shi kuma dubara ba ta yi a bangaren shari'a abinda aka ce maka kurum ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abinda aka hane ka ka nisance shi qata'an abinda aka umurce ka da shi ka zo da shi daidai gulgul wannan dubarun su ne wanda addini ya haramta in kana son ƙarin bayani ka ce ka gani ilamul muwaqqi'in imam ibn al-qayyim al-jawziyya ya hadada akan masalan nan yayi tadira wasu imam shafi'i akan sabani da aka samu kan wannan masala kuma dukkan su sai dai abinda zamu ce dukkan su masu ijtihadi ne shi kuma kullu mujtahidin musibun dukkan wanda ya ijtihadi to yana da ladan ijtihadin shi in ya dace lada bi gare shi in bai dace ba yayi kuskure to yana da ladan ijtihadi Allah ƙara shi kansu kinan wannan cinikin guda biyu su ne wanda aka haramta sannan kuma idan muka diba hadisin zan mu gani halaccin sayar da zinariya azurwa da azurwa ya kasance an samu sharadi guda biyu idan an cika su to halaka ne a sayar da su shi shine kasance da kai kamantacceniya daidai wa daidai tsakanin su abinda ka bada in gram ɗaya ka bada a baka gram ɗaya haka sharadi na biyu ya kasance at-taqawud ka bada hannu da hannu ka bada ka amsa idan an samu wannan to halaka ne mutum ya sai da zinariya azurfa da azurfa an gani sannan kuma kalkashin hadisin zan iya fahimta halaccin sai da zinariya ka bada zinariya a baka azurfa ko kuma azurfa da zinariya ya kasance ɗayan ya hi ɗaya kana iya badawa amma dai ya kasance an yi abin a wuri ɗaya inda aka kulla cinikin nan za a bada nan za a amsa ka bada zinariya kilo 1 da rabi a baka azurwa ko ka bada azurwa kilo 3 a baka zinariya kilo 1 da rabi halakan amma dai ya kasance taqabud yadan biyadin hannu da hannu ka bada ya amsa idan an samu haka ba riba idan aka samu dan jinkirin nan riba ta shigo an gane sai ya kasance bangaren hadisi irin abubuwan da zamu iya fahimta ya kasance a cikin sayar si da zinariya da azurwa ko azurwa da azurwa ya kasance an samu wannan taqabud din an samu amsa amsar wannan abubuwan guda biyu a wurin da aka kulla ciniki idan suka ragabu kamun ya amsa shi wancan yazo da azurwa kilan shi biyu yana jira a bashi zinariya rabin kilo sai aka samu wane da wane sai suka ragabu shi wanda ya kawo sai ya ce to shikenan bari in tahi he ka kawo mini to wannan ciniki wannan ya lalace idan aka sake dawowa sabon ciniki za kulla kidan babu hira ciniki idan kuma ya amsa ya tura a tai a dauko a kawo a baba wannan to hakika ne ba ta shiga shine Umar yana zamane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kulla ciniki ɗaya yana da zinariya ɗaya yana da azurfa sai ya bashi azurfa sai ya ce mai bari ya tura a tai a dauko zinariyar da take gidan shi a zo a bada Umar ya ce kai 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 me dami ka yi shi rike kayanka a hannunka sai an kawo waccan sannan ku zo ku kulla ciniki wannan a gaban shi Umar yayi hani ya kawo musu dalili akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani illa yadan biyati sai hannu da hannu wannan su ne riba kala guda biyu wanda muke samun kanmu a cikinsu sai dai mu fatan Allah ya kiyaye mu haka kuma idan muka dauka canji ka bada naira a baka sefa ka bada sefa a baka naira shi ma ya kasance an samu taqabut idan babu wannan yadan biyadin to hakika riba ta tabbata a ciki wannan hawala ake kiranta batta cikin wannan ai wannan ci wannan ciniki ne shi kuma wannan transfer ya sha bamban da wannan hawala zan mu shiga babu ne gaba zan mu gani menene hawala inda canji ka bada amma ka transfer ba wani wannan shi ai ka riga kai canjin ne sai shi wanda ya kai canji a wurin shi ya transfer in kudin ka tahi bakin zasha ka bada idan ka bada sai ka ce a kana son shi account in wani ai maimakon ya baka kudin shine ai zai canza maka zai aika ma wani a cikin kwantin shi wannan hawala ake kiran shi shine kamar abinda meye bambancin sa abinda in nita suke kai canjin nazo wurin ka ban dawo ga kudi da nan ina son sai ba a to shikenan ya baka da yi baka sai ka ce mai a kudin a sabula kake son su ka kama shi kudin ka gaban ka za aikawa zaka bada numeron kwanta a turawa wancan lokacin da ya ga dama ya tayi a karba duk da kasancewa kan mas'ala hawala da ko wanda suke gani a ya kasance tila sai da yardar wanda aka turawa kudin in babu yardar shi to hala hakika hawala bata tabbata ba da yawa dai daga cikin jaburin malamai Abu Hanifa da sai Ibn Hazm sune suka tayi akan he ya kasance he da kun yardar wancan saboda ai shi ciniki ana yin shi ne da yarda to da yawa daga cikin malamai suka ce madama ya kasance dama da kai magana ko kuma bashi ne tsankaninka da kai da wani zaka tura mai ba hirar yarda kurum kana iya tura mai ka kiraye shi wani na tura mai kun ka dauka sai babi na gaba malai yake cewa babu arrahdu babi wanda yake bayani akan zingina arrahamu jingina shine wanda yake cewa malaman lugha suke cewa ana karanta shi da fathir ra'i wa sukunil ha'i shine ainihin lugha ake kiran shi as-subutu wa tawab abinda yake tabbatacce yake dawwamamme shine ake kiran shi da arrahamu sai bangaren shari'a suke cewa malaman fiqh suke cewa abinda ake cewa arrahamu shine mutun ya sanya wata dukiya albarkacin wani bashi da za a bashi baya amshi wannan dukiyar da ya ajiye ba sai ya maido wannan bashin da aka bashi shine baran bahaushe yace jingina wani yana buƙatar wa'ansu kuɗi sai shi wanda zai bashi bashin sai ya ce a ai ba na baka ba madama dai kana da kaddarori ka bani jingina koda dukiyata ta lalace kinan zan fanshi wannan abin da dukiyar da na baka ina fata an fahimta ka bada dukiya idan aka ce dukiya kaddara ce wani abu ne ko dukiya ce shi dai saboda wani abu wanda kake nema wani baka bashi
kai amfani da shi, wannan shine ake kira jingina. Kinin wannan kuma abu ne wanda yake tabbatacce a cikin Alkur'ani da Sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ijma'in malamai sun yi ijma'i akan mashru'iyya ko halalci na yin bashi. Shine can idan muka koma cikin suratul baqara, ubangiji yake cewa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda, idan kuka kasance a cikin bulaguro sai buku samu wanda zai rubuta muku bashi tsakankaninku ba, to ya kasance an samu wata jingina wanda shi wanda zai bada bashin ya karbe ta ya rike ta a hannun shi, kinan zai kula da ita har lokacin da shi wanda aka baiwa bashi zai mai ruwa abinda aka bashi bashi. Sai dai nan idan muka leka Alkur'ani zan mu gani sai takaita mana jingina ana yin ta ne a cikin bulaguro kadai. Sai idan muka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu gani hadisan manzo Allah suna warware mana a cikin gida ma ai ana yin jingina. Kuna zamna a gida kana iya zuwa wurin wani wani ina son bashin miliyan 5 ga gidana nan zan bada. Wane yana buƙatar hetar da shi ce wane yana buƙatar bashin kaza ga gidan shi ko ga dabbobin shi nan afwan da su wannan abu ne wanda suke ci abu dai wanda dai gashi nan sabit wanda dai an sani kurum in ya akai abin nan ba ya lalace ba zai kasance a matsayin wancan kudin ya da aka bada, kuma sawa'un ko ya kasance ya yi kima abin da aka bashi ko kuma ya kasance bai kai kimar da aka bashi ba duka halaka ne. Sabida sunnan manzo Allah tana karantar da mu, manzo Allah ya tafi ya amshi ya yi jingina akan a bashi abincin da zai ci a bakin shi sallallahu alaihi wasallam to wannan dukan su suna bayyana mana lalle jingina halakaci a cikin addinin musulunci, kuma wai ba gazawa bace ba wane ya bada abin da gare shi na da kaddara dan a bashi wata dukiya ya tayi juya ta ko yayi wani abu da ita dan dai ya biya bukatun shi da ni da zimmar yana fatan ubangiji ya bashi damar da zai maida. Duk wanda ya amshi bashi yana nihin ya maida, to ubangiji zai kama mai har sai ya maida wannan bashin shi, kuma wanda aka amshi bashin a wurin shi hakika yana cikin lada har lokacin da za a maida mai wannan bashin nashi. Wallahi muna wasa ga garabasa abu ne wanda in ka ba ma mutum zakka ceci rayuwar shi takan yi abin da ya bujiro mai na daga rayuwa ya yi karin hankalin shi, bashin wannan shine zai hutar da shi daga cikin irin bala'in da yake ciki. To amma dai mutane sai su ringa matsewa su ringa kulle hannu ba sa so su bada, kuma wannan abin da ya kawo halayya mu ita ta kawo haka an bada mutum bai so ya maida, to wannan abin duk shi yake kawowa shi mai hali kullun yana tsantsantuwa akan ya bada dukiyar shi ko wata gidawa, amma dai a cikin bashi wallahi abu ne wanda idan aka tsarkake niyya wallahi kowa zai wani lafiya. Kai wanda ka amsa in ubangiji yana tare da kai dare da rana zai bude maka hanyoyi na wanda kama baka ma san su ba zai bude maka akan he kame da bashin nan shi, kuma wanda ya bada kullun yana cikin lada har lokacin da aka maido bashin shi. Allah ya datar da mu. Hadisi na 274 yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadidin. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Buyu babu shira'il hawa'ij bi nafsihi, babu wanda yake bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana huta ya ni ya si abun ya si abun da zai biya mai bukatun shi ko na gidan shi da kanshi. Wannan shi yake nuna mana tawadu'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka ce wanda kaza ne ko wanda ya taka matsayi kaza ba shi ba ka ganshi yana mu'amala tare da mutane ko yana mu'amala tare da ƴan kasuwa ko kananan ƴan kasuwa saboda gani yake ya huce, amma dai kalla manzo Allah yake tattaki ya tahiyya ne wa kanshi abun da zai ciyar da iyalan shi. Duk lokacin da bawa ya huta daga gidan shi da zimman ya nemo wa iyalan shi halak ya ciyar da su da halak, wallahi kai taba tunanin ba a cikin lada yake ba, a cikin lada yake kuma yana tare da taimakon ubangiji Allah ba ya taba hana shi ba. To haka manzo Allah yake huta da karan kanshi ya tahiyya nemo wa ya biya ya nemo wa iyalan shi bukatun su ko ya biya ma kanshi bukatun shi da kanshi.
in daraja ce ai ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka diba juz'i na uku shahi na 62 hadisi mai lamba ta 2096 zan mu samu hadisi haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabul musaqat babu ar-rahn wa jawazuhu fil hadari kas-safar babu wanda yake bayani akan jingina mutum ya bada abin shi ya bada kaddarar shi aka a bashi wani bashi a matsayin jingina a cikin gida kamar a cikin bulaguro kenan halaka ne a yi shi a cikin gida lokacin da ake zamna a cikin gida kuma haka kamar yadda shari'a ko alqur'ani ya tabbatar man da shi a cikin bulaguro juz'i na 5 shahi na 55 hadisi mai lamba ta 1603 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha uwan mummunai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarkakakka siddiqa ya siddiqi yarda Allah shi tabbata a gare su take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishtara bi yahudiyyin ta'aman ya si abinci daga wani mutum wanda yake ba yahudi wa rahanahu dir'an min hadidin ya jingina me silken shi wanda yake na ƙarfi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi idan muka diba zan mu gani yana nuna mana irin gudun duniya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hammun shi ya zai shiryar da al'ummar shi ya koma zuwa ga ubangijin shi lamun lafiya ba wai duniya bace ba a gaban shi ba da ya kasance duniya ce a gaban shi wallahi tallahi ubangiji da ya bashi linkin balinke lokacin da suke bayani cikin furqan aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi samai wa lan nu'min lan ruqika hatta tunzila alaina kitaban naqrahu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula har zuwa inda ubangiji yake tabbatar mana dukkan abubuwan da suke zanawa ubangijin ka yana iya baka shi ya baka mafi alherin shi sai bai ga dama haka ba kullun addu'ar da yake yi cewa yake Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin kafafan Allah ka sanya arziki iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai wadida gurgurdan bukatu ba wai abinda zai huce gona da iri ba har yanzu kyautar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu wanda ya taba kyauta irin ta shi har yanzu mutumin da zai dauki raqumi 1000 raqumi 100 ya mika mutum daya tai an baka nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinyo hankalin suka shigo musulunci suka yi wa musulunci abin azo a gani albarkacin kyautar da yake shine mai 20 ya yake bayani yake cewa shine wanda yake kyauta wanda baya tsoron talauci ya baka ya kara maka baya tsoro to gashi nan an waye gari abinda za a sa abinda za a ci a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu ya kama hanya ya tafi wurin bayhudi ya dauki silken shi wanda yake sawa dan dauka kalmar la ilaha illallah ya dauka ya tafi ya ajjeme akan ya bashi abincin da zai kawo gidan shi a ci ba ya ajje ba a ci su bu san su ajje ba Abu Huraira yake bayani cikin wannan Bukhari a cikin kitabul i'tisam yake cewa ɗaya daga cikin abubuwan da yake bashi tsoro yace ya kasance abinda za su ci a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu wahala kasancewa ɗaya ne daga cikin ahlus sufa Abu Huraira musulmi ta shi duka a shekara ta nawa ne a shekara ta 8 an wara samun yalwa a lokacin nan fa ba mu karana irin mawuyacin hali wanda suka kasance a garin Makka suka rayu tare da shi ga wanda suka zo kuma garin Madina a garin Madinan ma an yi shekara 8 ya ga irin mawuyacin hali da sahabban manzo Allah yake suke ciki Aisha take cewa wata uku ake yi ba a hura wuta a gidan manzo Allah ba to mi kuke ci da bino da ruwa kadai muke ci yake cewa shekara 23 lokacin Umar gashi nan wai suna cin abinci wanda yake kowane abinci baler yake kowane abinci kima shine a wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke ci duk gidan da ka tafi shine zaka samu ana ci duk gidan sahabi ya yi karhin ya ringa cin wani abu wanda bai ta karaya karya ba wannan shi yake nuna mana irin mawuyacin hali da suka shiga kuma hannun su ba wai duniyar ba yanzu ai su dauka kalmar la ilaha illallah su isar da wannan addinin gashi nan albarkacin su addinin ya isu gashi nan har yau muna karanta rayuwar su ko ba wani abin da zan mu iya hadi akan haƙƙin su sai dai mu mai musu yarda ubangijin su kamar yanda ubangiji ya yarda da su to ne shine rayuwar manzon Allah silikin abin da yake dauka yake sanyawa yake dauka kalmar la ilaha illallah shi ya bada akan a bashi abinci riwayu wanda suke inganta su sun tabbatar mana sha'irin ne manzon Allah wannan alkama abin da yake kama da alkama shine aka bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a nika ayi abinci a gidan shi to idan muka dauka halin mu kuma a yau da gobe aklabiya daga cikin mu muce tunanin abinci sai dai tunanin wani abu na rayuwa to kuma dan me yasa ya ba ma tsaya ba mu yi wa wannan addinin kullum magana ake yi addini bai bukata a ce a siwa na da wani wallahi kowa yana da abin da idan yayi zai taimaka wa wannan addinin diye karancin iliminka diye karancin dukiyarka diye yanda kake diye yanda kake ganin kai ba kowa bane ba wallahi da kowa wanda dubunne wanda ka hisa ilimi ka hisa sanin ubangijinka ka kiraye su kaza bai kamata ba kaza ya kamata al'umma ba ta taba kasancewa ba a cikin alheri ba matakar mutane sun koma baya ba sa umurni akan aikin kirki ba sa hani akan aikin banza wannan kadai ka kasance kana yi wallahi tallahi ka ba karamin ijtihadi bane kake yi ba amma dai mu zo kurum ba abinda muka sani illa cikin mu ba abinda muka sani illa wannan sallar bari mu yi mu bada mu daidai ka a ce dai wadabi wallahi duk sallar da ake mata wannan kinaya wallahi tallahi ba karɓaɓɓa bace ba ko mutun zai tafi wurin ubangiji za a leka a gani ba komai bane ba ko da ya kasance yana wa an sayyika za a maida su baya yi da shi wutar jahannama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salat farko abinda zaka kaiwa ubangiji ya leka ita ce wannan sallah shi sanya aka shar'anta mana nafila al'umman manzo Allah aka shar'anta musu nafiloli ko da an samu tawaya a cikin farillarka wannan nafilolin naka za a dauko ayi kompansan abinda bai cika ba daga cikin farillarka ba to amma dai ba abinda muke tozartawa kamar ita wallahi duk abinda muke nema a rayuwar nan matukar zan mu tsaye da sallar nan wallahi muke garin shi ba wani abin da ya isa ba mu wahala a rayuwar mu shine utul ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar matukar zaka tsaya ka tsaye da sallah tsakaninka da Allah wallahi ba kai ba aikata alfasha da mugun aiki kuma mi ubangiji yake ce mana la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka matukar ka tsaye da sallar nan ban mu neman wani arziki ban mu bukatu ba a wurin ka ba ka tada hankalinka ba he kai kaza nahnu narzuquka mu zan mu arzuta ka to amma ne kuma kurum wannan abubuwa mun maida su baya kurum tunani muke yi ya zan mu more ya zan mu kaza ya zan mu kaza ya zan mu kaza nan wa muka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku ku samu aljanna wadda wadinta aljanna ka gidanka kai dai lakka a cikin gidan aljanna 'arduha ka'ardis sama'i wal ard wadinta kamar fadin sama da kasa amma dai mun shantake muna neman duniya kana ta hauka kana ta kai kawo kai nan duniyan baka samu ba abinda zaka iya gina gidan ba kuma ka rasa ka hana kanka ka samu gidan aljanna to in baka samu ba in baka samu ba in baka yi gaba sai kai kokari manan kai kokari ka fuskanci arewa ko ka samu abin da yake wurin ubangijinka wallahi rayuwar mu idan muka dauka zan mu gani muna ta haba mu samu duniya ita dai duniyar da aka same ta ba kamar kace mutum ya gina gida mai kyau bainayi ya sayi abin hawa mai kyau ya aron masu kyau yayi kaza yayi kaza ya ci mai dadi ya sha mai dadi to wallahi tallahi abinda wa ma inda Allah khairun abinda yake wurin ubangijinka da wannan abubuwan da kake tunani a nan rayuwar duniya wanda yake canja shi alheri duk haukan mutum dai duk irin dukiyar shi baya girgari ba in yayi kokari ya gina unguwa guda a ce a wannan unguwar ta wane ce to ka tafi ga abinda yake jiranka ka samu gida ko hadin shi saboda kasa in matan ne ka samu matan wurul Eid, in abincin ne ka ci abin da baka taba tunanin shi zaka same shi a nan rayuwar duniya ba, amma dai dan kadai inda aka nema ba hana ka ba. Fa idza qudiyatis salatu fandashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, matukar kai abin da ubangijin ka ya nema ka tafi ka nemi arziki gurgurdan yanda kake iyawa ba hana ka ba. Ya halatta maka duk wani dadada matukar ba wani nasi na shari'a bai zo yace maka wani kaza haramun ne ba, an baka dama ka tafi kai. Al aslu fil ashiya'i al ibaha, duk abin da kake gani a rayuwar duniyar nan an halatta maka, ubangiji shi ya halitta muku shi dan ku dan ku dan ku more ubangiji ya muku shi. To amma dai sai mu manta abin da yake wajibi, abin da yake yahi muhimmanci akan abin da bai kai wannan muhimmanci ba, sai mu sanya neman duniya shine a gaban mu, mu manta da lahira. Shi kuma wallahi duk lokacin da bawa ya manta da lahira, ya manta da ubangiji shi, to ubangiji zai manta da shi. Kurum sai ya ji ana mai, sai ya ji mala'iku suna daddaba shi suna cewa wane ne ubangijinka. A lokacin nan ba hirar bawa ya dawo ya ringa cewa a'a baka sani ba, baka sani ba, an kare. Sai dai ka ji yana guri, ya rabbi shi'un, ya ubangiji a maida ni iske an maida bawa. Kuma ubangiji ya riga ya tabbatar mana koda an maida shi, wallahi abin da ya kasance yana shimkawa a baya a rayuwar shi na duniya sai zai koma yana aikatawa, ba yayi ba abinda ya gani ba. Shine yake tabbatar mana wa kana al-insanu aksar shay'in jadala, a cikin halittun ubangiji ba wanda mutum ne mai kan dauka kamar dan adam, mai yawan jayayya, mai yawan zalunta kanshi, wallahi ba kamar mutum a cikin halittun ubangiji. Wannan duka siffofi ne wanda Qur'ani yake bayyana mana haka ubangiji ya halicci bawan shi. Kurum bawa ya ringa kokari yana adda Allah kara shiryar da shi. Manzon Allah har ya mutu bai taba gushewa ba, yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, duk irin kanka ka kara da kanka. Yake cewa ya kai wanda kake tabbatar da zakata, ka tabbatar da zakatan mu akan biyayyarka, ka tabbatar da zakatan mu akan addininka. To umman za Allah yana wannan addu'a wanda aka gafarta mai abin da ya aiwatar can baya da abin da zai yi anan gaba, to ina ga kai, ina gani, wallahi mu zagi ne damtse. Ita dai wannan aljannar dai wallahi ba dan gidan suwa ne, ba dan dangin manzon Allah, ba dan gidan bawa ne, ba wani, ba dan sarki, ba dan wanda, kowa yana iya shiga gidan aljanna. Sai dai abinda yake dawo, am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum masalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Shin wai kuna tunanin ku shiga gidan aljanna alhalin abinda ya samu wa'inda suke can gabanin ku bai same ku ba? Duk abinda ya same su sai ya same ku, in kun ji mure kun yi hakuri za ku shiga gidan aljanna, in ba ku yi ba kuka sanya duniya gaban ku ba ku ba shiga gidan aljanna. Yan can baya ubangiji yake cewa hei da aka girgiza su suka kasance har suna cewa manzon Allah wai yake cewa wai ubangiji yaushe budin zai same mu. Ai kun sani ai dige jarumta ta manzon Allah yana nema yaushe wai budin zai samu, kun san abu ne wanda yake mai karfi. To irin wannan abubuwan wallahi tallahi duk wanda ya jimre hakika zai samu sakamakon shigo baki a ba. Abubuwa karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna karantar da mu, ɗan kaɗan idan kayi zai kasance masoyi a wurin ubangiji. Ɗan kaɗan mu ɗauki wannan lokacin da muke, lokaci ne wanda rai take kyamata taɓa ruwa, to haƙiƙa matuƙar bawa zai ringa isbagil wudu'i fil makare, yin arwalla a lokacin da rai take kyamata, haƙiƙa wannan mutumin yana daga cikin masoya na ubangiji. Allah datar da mu, Allah sanya kasance imanin mu kullun hawa yake yi, muna sanin abinda na bayan mu suka yi mi koyi da su, duk dan mu kasance tare da su gobe kiyama. wallahi kasancewar hadan manzo Allah da yake cewa bawa yana tare da wanda yake so ranar tashin kiyama soyayya ba a baki take ba ya kasance abinda kake tunanin Abubakar ya aikata ya kasance daga cikin zababbu a cikin wannan al'ummar tilas sai kai kokarin kamantacceniya da abinda ya aikata idan ko baka yi ba ka kundugu kana san shi wallahi baka tashi tare da shi wallahi tallahi Allah da tar da ku karkashin wannan hadisi abubuwa da zan iya karanta shine halaccin lokacin ya huce ko ha karatu da insha Allah kai mu sati na gaba sai ni bayanin abinda muke iya fa'idantuwa da shi abinda muke fa'idantuwa a karkashin wannan hadisi Allah da tar da mu Allahumma hdina fi man hadaytu wa afina fi man afaytu wa tawallana fi man tawallaytu wa barik lana fi ma a'taytu wa qina wa sif 'anna sharra ma qadaytu innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yazullu man walayta wa la yuzillu man 'adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta marasa lahiyamu wanda suke kwanta a gida ko wanda suke basa jin dadin sa Allah ya ba su lafiya iyayenmu da kakanninmu Allah gafarta musu da malamanmu Allah ya sanya wannan zaman da muka yi ya ba mu ladan shi kuma muna tawassali ga wannan zaman Ubangiji ya biya mana dukkan bukatunmu na duniya da lahira ya sanya aljanna ita ce makomanmu ya sanya dukkan waɗanda ba sa da lahiya Allah ba su lahiya daga cikin iyaye da malumma da kakanni subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka